Ambassador, a sarkin watan ambassador. Yani da Hamidu yo koyi ti
mun bin dati
salamu lutu tambatu ya za guru guru mun san lutu tambatu ya za ciwa zaki ambassador mai tuwe gegelo sarkin aro da wasu da gon Ahmadu salamu lutu tambatu ya za guru guru mun san lutu tambatu ya za ciwa zaki sarkin wakan ambasado kafa kuma su sa ido ambasado ya sa su jan ido kuma ku zanto ambasado kuma yi zanto ambasado kuma wasa dondo ambasado kuma na zafa ambasado a gini ne ka baturu alewe na sun yi shiru ya lada hasken wuta a yau ko gobe
Ghana, ya karo ilimi, ya je France, ya karo ilimi.
Isa mawata dama, ga endorsement, ga certificate, ke karatun doko, Allah ja zamani.
Ambassador ga zama lafiya, ga CEO mallin international.
Ga doctor, mai kishin al'umma. Ga doctor, mai kaunar al'umma. Ga doctor mai tausaya wa dukan al'umma
emuleti ah ta barkiyo emuleti ah ta barkiyo
baya juda baya barin a cuce
masado me
baya juda baya barin a cuce
Muhammadu me tiyo
baya juda baya barin a cuce
masado ta me
baya juda baya barin a cuce shi
masado na ko
baya juda baya barin a cuce
masado 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 zaki
baya juda baya barin a cuce
magaraki ne o
baya juda baya barin a cuce
na gai da maza maza maza
baya juda baya barin a cuce
na gai da maza maza maza
baya juda baya barin a cuce
dan marzan
cuta baya barin na cuce shi
tazuwa
baya cuta baya barin na cuce shi.